mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke Ran a jihar Borno, inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai da ke aiki a cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan sun karkashe wasu. Shugaban gidauniyar Smile Medical Care Foundation da ke tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, Dr. Sale Abba ya min ƙarin bayani.
An rage jami'an tsaro a wannan da yamma haka da cikin wato barikin nan da hakan nan duk wasu suka fara jin har-jihar. So suna nan a wannan wajen ba su ankara ba, kawai abin da suka ji shi ne suka ce kawai suka ji an shigo ana yaren Kanuri. Suna jin wannan kawai sun san cewa mutanen babu sun cimma ko wannan wajen. Joji kuma gabaki ɗaya abu ya fi ƙarfinsu gabaki ɗaya sun ba zama sun gudu cikin jeji. Aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku, ɗaya daga cikinsu shi ne Dr. Kati. Dr. Kati shi ne likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram. Yamma my colleagues, ai shi yasa abin yake fenin ɗina. Do you know that wannan Dr. Kati na shi ne likita na bakwai da aka kashe, kuma dukkan some of them we classmates ɗina ne, wayansu immediate juniors ɗina. Haka in ba a protecting namu ya zame mu je mu yi akwai shiya Ibrahim Lawan shi ma yana aiki da ayyukan shi ma aka kashe shi, sai na akwai wani yawo. So sai nan kuma su matan nan guda uku da ita Hawwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya, su biyun da ake suna aiki ne da ICRC da ICRC sun fito suna cewa wai a su ta tsaki. Haka aka zo aka tafi da ƴan matan nan gabaki ɗaya. Abin ya tara mu hankali matuƙa, in fact ya hana ni bacci. Ya kamata a ce ni a ce ainihin gwamnati ta tashi ta tsaya akan wannan al'amari.
Ɗaya daga cikin ma'aikatan jin kai uku da ƴan Boko Haram din suka sace, Hajiya Halima Muhammad ta buga waya a daidai lokacin da ƴan Boko Haram din suke kokarin sace ta ana tsaka da barin wuta. Sannan kokarin da nayi don jin tawakin Kadar Umar Cuku kakakin rundunar Operation Lafiya Dole bai nasara ba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.